zappy. I want to say I am happy. Domin na san komai, komai duk banza ne. Farin bakin berry, dubu dari credit. An san ni, an san mu, ya kamata wai an gan mu. Mu ne yan APC, for me is very easy. You wonder sha mamaki, excuse me very busy. Kai gani da gilashin police baki kaman police amma idanu ba coding this matter I is better na hango Henrietta na ganta na sota maybe because I know get a motor ta share ni see this ajebota komai na duniya me karewa ne ajebota yanzu kauce maciji snacks ta kalmi na taka mun taka brainy I want change the case. Bani shan kayan Havana rayuwancan babu lada
ai sun kasa
naga alama teku baya bushewa sabo baya rubewa makamin makaho tsuntsun su tashi kaman shaho ko balbela balbelu na take over kaman teku whoosh. Akwai wani abu ana ce mishi wai komolewe to mu ma za mu sa shi gashi nan wai komolewe.